Zandaga suna sa, mechetona, all the way. Zandaga suna sa, mechetona.